Airpiece came into Lagos, London.
Babban director NCSCN Blessing Akiloso to kenan yana cewa kasa da mako guda da kamfanin jirgin saman jelar fasinjoji na Airpiece ya shiga babin tafiya London daga Lagos akan naira miliyan 1 da dan duriya. Kamfanin jirgin saman Burtaniya ya rage farashin sa daga naira miliyan 3 zuwa 7 yanzu ya kai kasa da naira miliyan 1. Lamarin da kungiyoyin ke gani a matsayin yiwa Airpiece zagon kasa. Ganin yadda fara jigilar fasinjoji zuwa Ingila na kamfanin Airpiece ya fara yin tasiri ga rage farashin tikitin wasu kamfanonin jiragen saman kasashen waje baya ga cigaba da farfadowar darajar naira ga kuma batun fara sayar da man jirgin sama da matatalman kamfanin Dangote ke yi a yanzu muka tuntubi wasu ƴan Najeriya ko waɗannan matakan sun kawo sauki ga farashin tikitin zirga-zirga a cikin kasar kuma akasarin waɗanda muka tuntuba suka ce ba wannan maganar
sunana Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abujega a zahirin gaskiya tun lokacin da Airpiece suka saukar da kudin jirgin su suka fara jigilan fasinjoji zuwa Ingila tikitin nan kasa Najeriya banga wani canji ba dan tun bayan lokacin na san na siya tikiti zuwa Kano Bauchi na kuma siya zuwa Lagos amma dai gaskiya banga wani bambanci ba
sunana Abdulaziz Mala Airpiece ta yi kokari sosai da ta rage kudaden jiragen zuwa London amma kuma wannan bai shafe na cikin gida ba ya kamata a ce harkan safara na jiragen a cikin Najeriya tsakanin Abuja zuwa Kano ko Kano zuwa Lagos ko Maiduguri zuwa Abuja a rage shi saboda talaka kuma sauran mutane wanda suke harkan tafe-tafe su sun more wannan alfarma
kungiyoyin fararen huladi sun yi kira ga gwamnati da ta bawa kamfanin Airpiece kariya dauke masa harajin shekara daya kamar yadda za ku ji daga bakin director kungiyar NCSCN
sunana Alhaji Gambo Haruna Jagindi makasudin shirya wannan taron shine mu kira da gwamnati cewa lalle lokaci ya kai da ya kamata su karfafa kamfanin jirgin sama na Airpiece su ba su goyen baya domin su samu cima wasu burin su na taimakama kasa da suke yi domin in kin tuna tunda suka shigo suka fara daukan passenger daga Nigeria zuwa London farashin kudin jirgin sama sun karya ta daga misalin akwai inda ake biya babban kujera kamar miliyan 7 ya dawo ana biya miliyan guda 1 kawai to kuma ba wai dan suna tausaya ma ƴan Nigeria a'a sun yi ne fashe dan su tabbatar da cewa kamfanin Airpiece za su ture ta daga kasuwan jigilan mutane zuwa London domin in ba su iya cimma wasu bukatunsu na siyan mai da wasu abubuwa ba kinga ba za su iya ci gaba da wannan ba bayan sun ture su daga cikin wannan hanya sai su kara daga farashin su koma yanda suke da to shine yasa mu muke kira da gwamnati su dauke kamfanin Airpiece biyan haraji kamar na shekara guda
a wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
harka ta zirga-zirga jiragen sama harka ce wadda ta shahidi duniya baki da amma dai gwamnati yana da kyau ta diba ta ga duk abin da za ta taimaka mu waɗannan jiragen na Najeriya dan suna taimaka mana ba wai Airpiece kadai ba sauran jirage ma da suke aiki ki dauka aikin alhazan Najeriya in ba dan muna da jiragen Najeriya ba irin su Max Air da sauran su da suke dauko alhazan mu da wahalar da zamu sha ba ya kadan bace ba su saboda haka duk jiragen da suke na Najeriya waɗanda suke zirga zirga ta kasar waje da ta cikin gida gwamnati ta diba ta ga duk taimakon da za ta yi musu taimako domin dan muna da namu za mu samu sauki in ku ba mu da namu to gaskiya na kasar waje ba taimakon mu za su yi ba so wannan zai kuma taimaka mutane su rika shigowa kasar mu da sauki kuma arzikin mu zai haɓaka in muka diba kasashe kamar su Dubai haka za ka ga yadda Emirates ke taimaka masa haka ma British Airlines da mutanen British
duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya a bangaren ma'aikatar kula da safarin jiragen sama akan yiwuwar daukewa kamfanin Airpiece haraji na tsawon shekara guda ta wayar tarho da sakon karta kwana ya ci tura a yayin hada wannan rahoto Halima Abdurra'uf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.